A ƙarshe dai kungiyar ƙwallon ƙafar Manchester United ta Ingila ta yanke shawarar sayar da shahararren ɗan wasan ta Cristiano Ronaldo kwana ɗaya bayan mummunan kashin da ta sha a hannun Bournemouth da ci hudu da nema a mako na biyu na gasar Premier a ranar Asabar. Tun a watan jiya ne Ronaldo ya bayyana wa kungiyar buƙatar sa na sauya wurin taka leda musamman domin fafata gasar zakarun Turai a yayin da United din ba ta da gurbin gasar a wannan kakar wasanni. Duk da yake a can farko wasu manyan kungiyoyi kamar Chelsea sun nuna sha'awa ga ɗan wasan, amma kuma sabon kocin kungiyar Erik ten Hag ya dage kan cewa Ronaldo ba na sayarwa bane domin kuwa yana cikin sabon tsarin da yazo da shi na farfado da kungiyar. To sai dai kuma duk da yake an fi danganta Ronaldo da komawa Chelsea din, wasu rahotanni sun bayyana cewa United ba ta buƙatar ɗan wasan ya koma wata kungiya da suke adawa da ita. Dalili kenan da yasa yanzu ma ta yanke shawarar sayar da shi kadai ga kungiyar Atletico Madrid ta kasar Spain. An kuma ruwaito cewa ita kanta Atletico din tana buƙace da Ronaldo domin cike gefin da shahararren ɗan wasan ta Luis Suarez ya bari. A Ingila din kuma dubun dubatar magoya bayan kungiyar Chelsea ne suka rattaba hannu a kan wata takardar koke da ke neman hukumar shirya gasar Premier ta haramtawa alƙalin wasa Anthony Taylor alƙalancin kowace wasa da kungiyar za ta buga nan gaba. Magoya bayan Chelsea din na bayyana bacin rai ne kan abin da suka kira rashin adalcin da alƙalin wasan ya yi a lokacin wasan da kungiyar ta yi kunnin doki da ci 2-2 da Tottenham a gasar Premier a jiya Lahadi. Da dama daga cikinsu sun ce sun dade suna bibiyar alƙalancin wasan Chelsea da Taylor ya yi, inda kuma suke ganin kamar yana da wata ɓoyayyar manufa ne kan kungiyar. Wasan dai ya yi zafin gaske ta yadda a ƙarshe ma aka sami takun saka tsakanin masu horar da 'yan wasan ƙungiyoyin biyu, wanda ya kai ga basu jan katin kora da zai haramta musu shigowa fili na tsawon wasanni 3-3. To sai dai a ra'ayin mai sharhi kan lamuran wasanni Umar Faruk Bokoyom, wannan ba abin mamaki bane.
Inda aga sun yi gwaran kai, ma'ana sun haɗa kai, kowa yana gaya ma kowa baƙaƙen maganganu, wanda daga baya aka basu jan kati, ma'ana katin kora. Ba abin mamaki, kocawan suna karo da juna akan hazaka da ƙoƙari, wanda duka club-club ɗin da ke ƙasar Ingila da wasu ƙasashe da wahala samu irin waɗannan zaratan kocawa, saboda ainihin kowane ɗan kallon ƙwallo a duniya yana son ya samu mai horas ɗan wasa irin Thomas Tuchel ko kuma Conte.
Shugaban hukumar ƙwallon ƙafar Najeriya ta NFF Ahmadu Pinnick ya bayyana cewa bai da sha'awar sake tsayawa takarar shugabancin hukumar karo na uku idan wa'adin mulkin sa na biyu ya kai ƙarshe. Pinnick, wanda tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafar jihar Delta ne, ya dare kan kujerar shugabancin NFF ɗin ne sa'ad da aka zaɓe shi a shekara ta 2014, kana kuma aka sake zaɓen sa a wa'adin mulki na biyu a shekara ta 2018, wadda za ta ƙarƙare a wannan shekara ta 2022. A can baya an sami raɗaɗin cewa Pinnick, wanda yana daga cikin 'yan kwamitin zartarwa na hukumar ƙwallon duniya ta FIFA, yana da sha'awar sake tsayawa takara karo na uku. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Najeriya.